pour les tâches.
Mais la volonté, on voit.
Parce que si...
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis 1 ga watan Agustan shekarar 2024. Mahmud Lalo ne tare da Sarfil Hashim Gumel muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9 agogon Najeriya, wato 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. To, a cikin shirin namu na yanzu za mu dora ne a inda muka tsaya a shirinmu na rana, wajen kawo muku rahotanni daga wasu sassan Najeriya da aka gudanar da zanga-zangar nuna korafi kan yanayin tsadar rayuwa da rashin tsaro a ƙasar.
Bayanai daga jihar Niger, Najeriya, na nuna cewa kimanin mutane 8 ne suka mutu.
Zanga-zangar an tuma ta da siyan limana a sassa daban-daban na jihar Zamfara.
To, a yau za mu jingine shirin yanayi da muhalli saboda jerin rahotannin da za mu kawo muku kan wannan zanga-zanga. Sannan za mu buɗe layinmu don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan yadda wannan zanga-zanga ta wakana a yankunan da kuke. Lambar da za a kira ita ce 202-980-685. Amma kada manta sai an saka alamar ƙari, wato plus sai a saka ɗaya sai a jero lambar, wato alamar ƙari 202-980-685. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
To, jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. Jami'ai a jihar Bannan, Najeriya, sun ce mutane 19 ne suka mutu, sannan akalla 20 suka jikkata bayan da wani bam ya tashi a wani shahararren wajen sayar da shayi da yammacin Laraba, wanda shi ne hari na biyu a 'yan makonnin nan. Jami'an tsaro da na gwamnati sun ce tashin bam ɗin ya faru da misalin karfe 8 na dare a ƙauyen Kawuri, mai tazarar kilomita 50 daga Maiduguri, babban birnin jihar Borno, inda jami'ai suka ce an kai waɗanda suka jikkata domin a yi musu magani. Jami'ai sun ce an dasa bam ɗin ne ba, amma ba harin ƙuna bakin wake ba ne. Babu wata ƙungiyar ta ɗauki alhakin kai harin, amma ƙungiyar Boko Haram da abokiyar hamayyarta, ƙungiyar wato lardin daular ƙungiyar ISWAP, duk sun kasance a Borno. A cewar rahotannin kafafen yaɗa labarai na cikin gida, hukumomin Najeriya na iya aiwatar da dokar hana zirga-zirga da kafa shingayen duba ababen hawa, ko kuma matakan hana fita a cikin matakan gaggawa da za a ɗauka kan wannan lamari. A yau Alhamis ne Amurka ta tabbatar da musayar fursunoni mai cike da tarihi da Rasha, wanda ya haɗa da sakin ɗan jarida Amurka Ivan Gershkovich da Alsu Kumeshiva da tsohon sojan ruwan Amurka Paul Whelan da kuma Vladimir Karamurza. Baki ɗayansu, Amurka ta tabbatar an saki mutanen 16 da suka haɗa da Jamusawa 5 da aka tsare su ba bisa ƙa'ida ba, da kuma wasu 'yan Rasha 7 a madadin wasu 'yan Rasha 8 da ake tsare da su a Amurka da Jamus da Poland da Norway da kuma Slovenia. Wannan dai shi ne musayar fursunoni mafi girma tsakanin Amurka da Rasha tun bayan yakin Caccabaka. Musayar ta yau za ta zama ta tarihi. Tun lokacin yakin Caccabaka ba a sami irin wannan adadin mutanen da aka garku musayar su ta wannan hanya ba. Mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa Jack Sullivan ya shaida manema labarai a wani tattaunawa. Sullivan ya ce yarjejeniyar ta kuma kasance karo na farko da ƙasashe da ƙawayenta da dama suka yi aiki tare, dangane an sako mutanen da ake tsare da su ba bisa ƙa'ida ba. Isra'ila ta faɗi yau Alhamis cewa ta kashe babban hafsan sojin Hamas Muhammad Da'ib, wanda ake kyauta zaton shi ne babban wanda ya shirya kai harin da Hamas ta kai a ran Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba a garin Khan Yunis na kudancin Gaza a tsakiyar watan Yuli. Ministan tsaro Yoav Gallant ya kira Da'ib a matsayin Osama bin Laden na Gaza, yana mai nuni da wanda ya kitsa harin ta'addancin Al-Qaida a Amurka a shekarar 2001, wanda ya kashe kusan mutane 300. Gallant ya ce kisan Da'ib a ranar 13 ga watan Yuli wani muhimmin ci gaba ne a cikin shirin wargaza Hamas a matsayin rundunar soji da hukumar mulki a Gaza da kuma cimma manufofi na wannan yaki. Rundunar sojin Isra'ila ta ce cikin wata sanarwa ta fitar, Da'ib ya mutu ne bisa wani bincike da aka yi na leƙen asiri, amma ba ta yi ƙarin bayani ba. Isra'ila ta kai masa hari ne a harin da ya kashe aƙalla mutane 90, amma ba a san makomar Da'ib ba. Hamas ba ta tabbatar ba ko musunta mutuwar tasa ba. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Kasar Faransa ta nuna goyon bayanta ga shirin kasar Morocco na neman cin gashin kanta a yankin yammacin Sahara da ake takaddama a kai, inda ta sauya matsayinta na shekaru da dama wajen saka kanta ga yawan jerin kasashen da ke goyon bayan Morocco yayin da shirin samar da zaman lafiya da Majalisar Dinkin Duniya da ke shiga tsakani ya cije. A wata wasiƙa da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya aike wa Sarki Mohammed na shida, ya kira shirin da Morocco ta gabatar a shekarar 2007 na baiwa yankin iyakacin ikon cin gashin kansa ƙarƙashin ikonta don magance rikicin. Wannan sauyi dai ya yi kace-kace ga ƙungiyar Falastiriyu mai fafutukar samun ƴancin kai, wadda ta shafe shekaru da dama tana ikirarin cewa ita ce halastacce wakiliyar 'yan asalin yankin Sarawi. Matakin na Morocco dai da wuya ya sauya muhimman ginshiƙin rikicin a yankin, amma zai iya ƙara zubafa alaƙar Faransa da Morocco, wadda tana zarginta da jan iyakokin ƙasashen tura mulkin mallaka da take ganin su ne tushen rikicin. Faransa ta yi ishara a farkon wannan shekarar cewa a shirye take ta saka hannun jari a ayyukan Morocco a yankin da ake takaddama a kai.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. To, a yankin Niger Delta mai arzikin mai da ke kudu maso kudancin Najeriya, matasa maza da mata ne suka fita kan manyan titunan yankunan don gudanar da zanga-zanga tsadar rayuwa, inda rahotanni ke cewa an samu jikkata sakamakon buɗe wuta da ake zargin wasu jami'an tsaro sun yi a kan masu zanga-zangar. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamid Abubakar Sokoto ya yi komo mana da ƙarin bayani.
Kawo yanzu dai za a iya cewar 'yan Najeriya sun sa kira musamman na wasu da suka ɗauki nauyin gudanar da zanga-zanga a ƙasar. Wannan zanga-zanga ta gudana a jihar Rivers da ma wasu sassan jihohin yankin Niger Delta, inda ɗaruruwan mutane suka fanzama kan tituna a jihohin shida da suka haɗa da jihar Rivers, Bayelsa, Delta, Edo, Akwa Ibom da kuma jihar Cross River. 'Yan zanga-zanga dai na ɗauke ne da kwalaye da ke da rubuce-rubuce da ke cewa wa mun gaji, yunwa ta ishe mu, Bola Tinubu ka sauka ko kuma ka dauki matakin da ya kamata akan wannan yanayi.
Okay, they said to put this song in at a bar that is called Pleasure Park.
Okay. Yes, wannan tana cewa ne sunana Madan Ankiyo Lulu. Tace wannan zanga-zanga ta kasance ta lumana a jihar Rivers, kuma a tsanake muke gudanar da ita a sassan jihar Rivers. Babu tashin hankali, kuma an baza dimbin jami'an tsaro a cikin ruwa da fadin jihar ta Rivers. Sai dai kuma mutane da dama na ci gaba da korafi, musamman 'yan zanga-zangar, kan yadda suke korafin cewa jami'an tsaro sun musguna musu da gehen buga musu barkonan tsofuwa.
But I learned some persons harassed by policemen.
Shi ma wani dan zanga-zanga a birnin na Port Harcourt ya ce,
Port Harcourt is a bit peaceful. We've not heard any gunshots. There's enough.
Yana cewa ne zanga-zanga ta gudana a birnin Port Harcourt da kewaye, babu wani tashin hankali, kuma babu wani karar bindiga. Akwai dimbin jami'an tsaro na soji da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro. Kuma jami'an tsaron sun riga sun ɗauki matakai bayan raka mu a kan titin Agri zuwa fadar gwamnatin jihar ta Rivers, inda kuma gwamnan jihar ta Rivers Musa Siminalayi Bubara ya yi mana jawabi tare kuma da jan kunne ga 'yan zanga-zanga kan cewa kada mu lalata dukiyoyin gwamnati da kuma dukiyoyin al'umma. Can ma a jihar Bayelsa bata sauya zane ba, inda aka gudanar da zanga-zanga da kuma kone-kone wanda bayanai sun nuna cewa an samu jikkata. Ga abinda wata 'yar jihar ke faɗi.
Sunana Joy Emmanuel. Ai, da safin nan an fito, mutane sun tashi za su yi protest, suna tafiya sun iso wani guri, wani ƙauye da ake ce mishi Biobulu, zuwa nan gurin government house. Shi ne wasu kuma suka taso daga baya da adda da abubuwan fitina iri-iri. Suka fara suka tada da fitina. Mutane da yawa suna gudu sun ji ciwo, wasu sun ji ciwo, wasu kamar an harbe su, amma yawanci an fasa musu kai.
Musa Olatunji Diso shi ne kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Rivers. Yana cewa ne a cikin bayanan da muka fitar na zanga-zanga a jihar ta Rivers, yayin da shirye-shiryen zanga-zanga ya gudana, wasu na can suna shirin tada hankali. Masu shirya wannan zanga-zangar tuni suka fara samun damuwa bisa la'akari da cewar yau rana ta farko ce zanga-zangar da ake tsammanin za a yi ta kusan kwanaki goma. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Nigeria.
A gaida Lamido, to a jihar Niger da ke tsakiyar Nigeria, jama'a da dama ne suka fita zanga-zangar inda bayanai suka yi nuni da cewa har an samu asarar rayuka. Kamar yadda za ku ji wannan rahoto da Mustapha Nasiru Batsariya ya koma daga Mina.
Bayanai daga jihar Niger, Nigeria na nuna cewa kimanin mutane 8 ne suka mutu a zanga-zangar yunwa da tsadar rayuwa da ta barke a ranar Alhamis dinnan a sassa daban-daban na Nigeria. Rahotanni daga yankin Sulaja dai na nuna cewa jami'an tsaron ne suka yi harbin bindiga ga masu zanga-zangar a cikin garin Sulaja da kuma yankin Kaduna Road da ke kan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Wani shugaban al'umma a yankin na Sulaja da ya buƙaci a saka ya sunan shi ya ce mutane 3 ne jami'an tsaron suka harbe a cikin garin Sulaja, yayin da kuma a Kaduna Road aka harbe mutane 5.
To ana ta wannan rikice-rikicen suna tsalle-tsallen nan, su kuma suka ga abin da ba zai kai labari suna sun san Sulaja, sai suka fara shuta sai. To anan suka kashe mutum 3, amma a Kaduna Road yan gareji ne sun tare hanya ne gaba daya ba wucewa, sai da sojoji suka zo suka kashe mutum 5 kuma sannan aka samu hanya.
Yanzu mutum nawa kenan suka mutu?
8. Biyu daga cikin su ma ɗayan cire kuɗi a POS sai ke wani shuta sai kan suka halbe shi.
Na'am, to amma yanzu har yanzu ana zanga-zanga koko dai ku?
A komai ya tsaya.
A can karamar hukumar ta fama masu zanga-zangar sun auka sakatariyar karamar hukumar tare da lalata kayan da ke cikinta. Barista Musa Kallamu daga yankin na Tafa ya ce hatta na'urorin kwamfuta na sashen tara kudaden haraji a karamar hukumar an tarwatsa su.
Da farko office in RO revenue officer ta nan aka sa aka cuna wuta secretariat ba tafa local government, daga nan kuma aka kona shofi boss, aka kona wata gov na finance department, duk wani burglary aka ɓaɓɓalle shi duka, da kuma system ɗinsu na cikin office su computer duk an sassace an ɓaɓɓalle.
Tun da farko dai wasu daga cikin masu zanga-zangar sun ce suna cikin tsananin tsadar rayuwa ne, a saboda haka babu wata makawa illa su fito su nuna ɓacin ransu. A saboda haka suka buƙaci gwamnatin Najeriya da ta dawo da tallafin mai.
Na ce suna Mamman Kajuru daga Sulaja Kaduna Road. Mun fito zanga-zanga saboda rashin tsoron da muke ciki da cire tallafin mai da kuma rashin aiki da rashin abinci, tsadar abincin da muka shiga.
Sunana na M. Mustapha. Abin da ke faruwa, jama'a suna zanga-zanga a kan su. Na farko dai sun ce supposed to bring back the subsidy. Kan magana ne.
Kuna so a dawo da subsidy?
A dawo da subsidy. Abin da dai majority views ɗin jama'a ke ne.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana godiya ga wasu al'ummomin jihar da dama da ba su fito wannan zanga-zanga ba, inda aka samu matsaloli kuma suna ci gaba da baiwa jama'a haƙuri. Kwamishiniyar labarai ta jihar Niger, Honorable Binta Mamman, ta tabbatar da mutuwar mutane a yankin na Sulajan. Sai dai ta ce ya zuwa lokacin da muke magana da ita, mutane 2 ne suka tabbatar da mutuwarsu a hukumance.
Abinda dama muke gudu kenan kada a samu irin wannan baraka din har ya zo ga samun ana rasa rayukan mutane.
Kuna da adadin wanda suka mutu yanzu a Sulajan nan?
So far dai information da muka samu mutane 2 ne dai muke da labarin sun rasa rayukansu.
Kawa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani ƙarin bayani daga rundunar 'yan sanda ta jihar Niger, domin kuwa ƙoƙarin samun kakakin 'yan sandan jihar Wasiu Abiodun ta wayar salula ya ci tura. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha daga Niger, bari mu nausa zuwa jihar Zamfara, inda ɗazunan na tattauna ta wayar tarho da sabon wakilinmu a jihar Abdulrazak Bello Kaura. wanda ya mun karin bayani kan yadda zanga-zangar ta gudana a birnin Gusau da kewaye.
Zanga-zangar an soma ta da siyan limana a sassa daban-daban na jihar Zamfara, amma a wasu wuraren ta rikide daga baya ta koma kone-kone da kuma kusa a wuraren al'umma har da jifar gidajen masu wasu manyan mutane musamman mai martaba sarkin Katsina Gusau Alhaji Ibrahim Bello. A misali a cikin gushebon birnin jihar Zamfara masu wannan zanga-zanga sun soma ne daga ainihin wani sake kira Freedom Square, wato wani wuri na yanci da aka yi masu suna daga bayan nan wanda aka san da suna Grand Hall na Ahmadu Bello. Daga nan suka kuma suka je fadar wasu jihar Zamfara, inda a can farkon zuwan su wani kuma suna mai kusa da sha'anin kuma aika wato interpretation implementation wani da ake kira Honorable Nasir Ibrahim Zurmi shi ne kare su. Daga nan kuma ya mutu da wani na cewa kukun su sun karba sun sarara su rubuta su tuya a gaba. Can kuma a garin kawar na Mura wanda shi ne birni na biyu bayan a garin Gusau, an samu irin wannan domin an tare da kasuwa da ke zuwa kasuwar shinkafi wanda kasuwa ce da ake ci da
su waya suka tare su
Afirka. Yan zanga-zangar da suka tare wannan hanya suka kunna wuta, aka sa duwatsu da manyan itatuwa aka tare a kunna wuta. Jami'an tsaro, yan sanda, civil defense da su askarawa na jihar Zamfara da sojoji an yi dandazo wurin, an yi ta ba su baki domin abu da hanyar yan kawo je kasuwa suka hana. Kuma gada ce da an ga an ga da mutum da ruwa a gulbi ba za a iya tallafawa ba. Wannan ya sa abu ya rikice a karkace kwabo da kusan wuri biyar an kunna wuta cikin gari a ana ta wannan zanga-zanga.
Da yake dare ya riga yi a nan yankin da kake, kamar a wani hali ake ciki a yanzu? Shin abubuwa sun lafa ko ko dai har yanzu akwai wanda suke nan kan tituna suna zanga-zangar?
Tun da misalin karfe 3:30 inda aka yi dandazo a Freedom Square nan round din da a cikin garin Gusau, da can fara wasu kowa ya watsi ba kowa kai ka ci ba mai zanga-zangar ba.
Sabon wakilin mu a jihar Zamfara Abdulrazak Bello Kaura kenan. To, ɗan Najeriya mazauna nahiyar Turai da yankin gabas ta tsakiya waɗanda hankulansa suka karkata kan halin da ake ciki a Najeriya sun bayyana ra'ayi mabambanta dangane da zanga-zangar da aka fara a yau. Daga birnin Borno na Jamus ga Ramatu Garba Baba da ƙarin bayani a wani rahoto da ya fara da ra'ayoyin 'yan Najeriya.
A yi haƙuri tun da har gwamnati ta fito ta ce tana so a yi sulhu, a zauna a yi sulhun nan a ba wa gwamnati lokaci.
Bai kamata gwamnati ta zura ido, talakawa na kashe junansu ba, talakawa na sace ma junansu dukiyoyi da sauransu ba, ana ma juna ta'addanci.
Ni Maryam ina goyon bayan zanga-zanga, amma ta limana.
Kawai idan zanga-zanga ita ce mafita kawai a yi, kar talaka ya haƙura da zanga-zanga a Najeriya har sai an ba shi right in shi.
A lot of people are suffering, a lot of people are dying.
To, ra'ayoyi mababanta daga 'yan Najeriya da ke zaune a sassan Turai zuwa gabas ta tsakiya kenan a game da gagarumar zanga-zangar kan matsin rayuwa da aka soma a tarayyar ta Najeriya a ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki da kuma yawan al'umma nahiyar Afirka. A Faransa, inda ake da ɗimbin 'yan Najeriya, wasansu dai sun nemi a bi sahu a gudanar da zanga-zangar don jan hankalin gwamnatin Bola Ahmed Tinubu. Sai dai masarautar sarkin Hausawan bata amince da bukatar hakan ba, saboda wasu dalilai da bata kai ga bayyana muryar Amurka ba. Shi kuwa shugaban 'yan kabilar Ibo kuma jigo a kungiyar 'yan Najeriya mazauna Jamus, Chief Ojodu Ambrose Uche Alphonsus, na ganin halin kuncin da kasar ke ciki abu ne da bai kamata a kauda kai ba.
A lot of people are suffering, a lot of people are dying.
Yace jama'a na mutuwa, an shiga cikin halin matsi, kuma dole ne a hada hannu da gwamnati da talakawa a nemo mafita, ba kamar yadda aka saba kauda kai daga matsalolin kasar ba.
We want to change things.
'Yan Najeriya dai da ke bibiyan al'amuran da ke gudana a kasar da dama sun yarda cewa matsin rayuwar da jama'a ke fama wani abin tashin hankali ne da aka jima ba a ga irinsa ba.
Sunana Maryam, ɗaliba da ke karantar likitanci a nan ƙasar Cyprus. Mutanen Najeriya suna cikin mawuyacin hali duba da yanayin rashin tsaro, yunwa, tsadar rayuwa, faduwar darajar naira da tashin kuɗin man fetur.
Sai dai kuma akwai buƙatar a kai zuciya nesa, in ji ɗalibi Nura Ilyasu Gagarawa, da rikicin yakin Sudan ya tilasta masa koma karatu a ƙasar Cyprus.
saboda wani lokaci ita musiba a kwance take, ba a san menene kafin ta taso ake iya control ɗinta, amma idan ta riga ta taso to babu wani wanda yake da iko da ita. Ko kwana-kwanan nan ga irin Sudan nan, Sudan sun tsinci kansu a irin wannan yanayin, mu muna Sudan lokacin, to Sudan yanzu ta riga ta lalace, yanayin su na baya suke so su koma ma, amma abin ba zai yi ba. Ko da an riga an dakata da fada da me da ake yi a Sudan, nan da shekara 20 ma Sudan ba za ta koma yadda take ba. To ba mu fatan Najeriya ta zama irin wannan, Allah ya dawo da kasar mu martabanta.
Da haka ne kuma Dr. Abdulrahman Sani Yakubu, shugaban sashen Hausa na haramin Makka a kasar Saudiya, ya ƙara yin kira yana mai cewa 'yan ƙasa su yayyafa zuciya ruwan sanyi.
Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan ka haɗu da shugabanni masu son kai, masu fifita kansu akan talakawa, kada kai musu bore, kada kai fito na fito da su, haƙinka da ke wurinsu, to ka roƙi Allah tabaraka ta'ala ya ƙwatar maka. Ba zanga-zanga za ka yi ba, da idan ka bi zanga-zanga da aka yi ma a kwanakin nan tun da ƙasashen Larabawa da zanga-zanga da suka yi, duka sauran abubuwan za ka ga mafi yawa suna haifar da wato yakin basasa ne, wanda ba ma fatan haka.
Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
To a gaida Ramatu Garba Baba, dangane da batun zanga-zangar, lokaci yayi da zamu bude layin mu don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku, inda zamu so mu ji yadda zanga-zangar ta gudana a yankunan ku. Lambar da za a kira ita ce 202-98-6850, amma kada manta sai an saka alamar ƙari, wato plus a farkon lambar, zai zamanto 202-98-6850. Mun samu kira daga ina ne?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Barka da wuni.
Yawa barka dai, dan daga murya kadan ba ma jinka.
Yawa muna tare.
Yawa na muna jinka yanzu.
Yawa sunana Akiru, ina kiran ku daga Katsina Kurfi local government.
To muna jinka Malam Shiru.
Eh lalle mun ji maduyin da kuka ba mu yau kan magana zanga-zanga da ake a Najeriya ko?
Haka ne.
To gaskiya zanga-zanga fatakan kama a Najeriya, sai dai mun da an ce wasu jihohin ba su yi ba saboda gudun abin da ka zai ya dawo.
Eh na yankin ka na Katsina an yi zanga-zangar?
Eh gaskiya na.
To kamar layin Malam Ashir daga Katsina ya tsinke, ga wani mun samu a kan layi, wane ne ke magana?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam, wake kan layi?
Yawa babawo ne mai agogo na cikin garin Gitata.
To muna jin ka babawo.
Mai agogo na cikin garin Gitata da ke karo jihar Nasara, a nan kai karo local government jihar Nasara.
Na'am.
Zai magana ta bangaren wannan maganar wannan zanga-zanga tsakani da Allah, wani al'amari da yi daɗi ba ka gani dai, ba ina babban gari ba ne kamar Kebbi dai, don muna ɗan jin labarin wasu abubuwa sun ɗan faru. To ka gani irin kiran da muke yi a kullum,
kamar waɗannan abubuwa ne suka faru,
akwai gurɓatattu waɗanda za su iya shigowa ciki su ɓata abu. Saboda haka muna kira ga ainihin shugabannin zanga-zanga don girman Allah su hana wannan abu, saboda talaka zai iya shiga wani yanayi. Allah ya kawo mana mafita. Na gode.
Mun ne da godiya Malam Babawo daga Gitata jihar Nasarawa. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Barka da dare.
Yawa barka da wannan lokaci.
To ra'ayi na anan dai kan wannan al'amari na zanga-zanga, ni dai ina fata Allah sa a kare lafiya, sannan kuma
daga ina kake magana?
Da Kaduna tarayyar Najeriya.
Eh baka faɗi sunan ka ba ma.
Ana ya Yunusa.
To muna jinka Malam Isiya. Muna jinka.
Yau wannan zanga-zanga ni a nawa ganin wato suna tsara ma talakawa wani bincike na rayuwa, saboda kaduna ne da kasa take ciki yanzu, kuma a ce an shiga wannan yanayi. Haka Allah yana ƙara mutane wahala.
To kamar me ka gani kai suka faɗa haka Malam Isiya? To layin Mala Isiya kaman ya katse ga wani akan layi, wane ne ake magana?
Ni Alelwa ne daga Jakuta jihar Kogi.
To muna jin ka na a Jakuta.
To tsakanin da Allah shawaran da zan bada kan daga zanga nan. Kunubu ya taimaka ya yi ma Allah ya fito ya taimaka mana. Ya janye wannan tallafin mai da ya janye ya mai doki don Allah don Annabi. Duk abun da ake koke da shi ya taimaka mana a zauna da shi ai sulhu. Wannan tsanani ya kai inda ya kai. Daga zangan nan fara ci aka yi ba san inda zai kare ba. Shawaran da zan baki ya gobe da sassafe ya fito ya ce ya mai din nan. Farkon da zai mana ya ce ya mai do da mai don Allah don Annabi. Daga nan sauran abubuwa su biyo ba.
To muna godiya kwarai da gaske. Ga wani kira mun samu, wane ne akan layi?
Assalamu alaikum, Musa dan Talani daga Agwafe.
Daga ina?
A kurai local gomi. Musa dan Talani daga Agwafe.
To muna jin ka Musa.
Yawwa, ni ina kira ne akan masu wannan zanga-zanga don Allah ya haƙuri su haƙuri, saboda mu je talaka gaskiya tsakani da Allah mu ne muke a wahala a cikin wannan tsari. Domin wallahi tallahi duk abubuwan da yake faruwa ga shi nan, wallahi ana ta kai ana ta kokona mutane abubuwa, kaga a ƙarshe ba kayan gwamnati duk abu da zai kaga talaka ne suke shan wahala a cikin wannan tsari. Saboda haka mu muna addu'a da wannan al'amari don Allah ya haƙuri su yanke wannan abu a kan wannan tsari, mun yi haƙuri don Allah ya haƙuri. Yawa, ita kuma gwamnati ta ce maka ta yanke wannan al'amura saboda abubuwan da talakawa suke ciki, an san ta san abin da abubuwan mutane suke ciki.
To muna godiya Musa Dantala. Kada manta dai lambar da za a kira ita ce 1-202-980-6850. Wa alaikum salam, wane ne akan layi?
Walalu mai anguwa ne daga unguwan Katsinawa, mutum Joga Saloka Gannan Travel State.
To muna jin ka Malam Falalu.
Wallahi ya kamata yan uwana matasa su daina wannan zanga-zanga, mu yi hakuri kawai mu rungumi kaddara mu koma ga Allah, shi ne mafitar alheri. Saboda wannan matsalar tsadar rayuwa da ake ciki, globalization ne, idan muka cika haƙuri da hankalin yanzu kasan nan falalacewa za ta yi, sai dai Allah ya kawo mana sauki. Kawai ni dai ina roƙon yan uwana matasa da mu yi hakuri.
To muna godiya Malam Falalu daga jihar Taraba, kuma baki daɗe abin da za mu iya ɗauka kenan a zangon namu na jin ra'ayoyinku. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To yanzu kuma sai labaran duniya a taƙaice.
To a taƙaice, jami'a a jihar Barna Najeriya sun ce mutane 19 ne suka mutu, sannan akalla 20 suka jikkata bayan da wani bam ya tashi a wani shahararren wajen sayar da shayi da yammacin Laraba, wanda shine hari na biyu a 'yan makonnin nan. Jami'an tsaro da na gwamnati sun ce tashin bam din ya faru ne da misalin karfe 8 na dare a ƙauyen Kawul, mai tazarar kilomita 50 daga Maiduguri babban birnin jihar Borno, inda jami'ai suka ce an kai waɗanda suka jikkata domin a yi musu magani. A yau Alhamis, Amurka ta tabbatar da musayar fursunoni mai cike da tarihi da Rasha, wanda ya haɗa da sakin 'yan jaridar Amurka Ivan Gosevich da Alsu Kumasheva da tsohon sojan ruwan Amurka Paul Whelan da kuma Vladimir Kazamurza. Baki ɗayansu, Amurka ta tabbatar da sakin mutane 16 da suka haɗa da Jamusawa 5 da ake tsare da su ba bisa ƙa'ida ba, da kuma wasu 'yan Rasha 7 a madadin wasu 'yan Rasha 8 da ake tsare da su a Amurka da Jamus da Poland da Norway da kuma Slovenia. Isra'ila ta faɗi yau Alhamis cewa ta kashe babban hafsan sojin Hamas Mohammed Daif, wanda ake kyautu zaton shine babban wanda ya shirya kai harin Hamas da ta kai Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba a garin Khan Yunis na kudancin Gaza tsakiyar watan Yuli. Ministan tsaro Yoav Gallant ya kira Daif a matsayin Osama bin Laden na Gaza, yana mai nuna wanda ya kitsa harin ta'addancin Al-Qaida Amurka a shekarar 2001, wanda ya kashe kusan mutane 3,000. Ƙasar Faransa ta nuna goyon bayanta ga shirin ƙasar Maroko na neman cin gashin kanta a yankin yammacin Sahara da ake takaddama a kai, inda ta sauya matsayinta na shekaru da dama wajen saka kanta ga yawan jerin ƙasashen da ke goyon bayan Maroko, yayin da shirin ya samar da zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ci gaba tsakani ya cize.
Masu sauraro baki ɗaya, abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na wannan lokaci, wanda shi ne na ƙarshe a jerin shirye-shiryen da muke kawo muku a kullum. Sai kuma gobe, idan Allah ya kamu da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 5 na safe kenan agogon Ghana, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Muna nan ko da yaushe a Facebook, Instagram, X wato Twitter da ma YouTube, idan kuna neman labarai da dumudumin su. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ta gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin, sai injiniyanmu Neoni Mahmud Lalo nake cewa a kwana lafiya.